ooh, wondering if I ever would. Ooh, ooh, there had to be some kind of something for someone who might bring out the best in me. Only the greatest ever could.
You caught my eye with a glow too wonderful to ignore. I took one look through heaven's door. I never thought I would ever stumble out of darkness and prize the view. But this time I found a gold mine in you.
Is this too much? Hard to believe my life is changing, Lord, but now I've got your touch. I gotta keep passing it along.
Down in my heart, I knew there'd be someone like you someday. Hear me, steer me, just
we need da 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 da